Tsohon shugaban Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce ba zai yi magana ba akan ayyana ranar 12 ga watan Yuni da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Mai magana da yawun tsohon shugaban Najeriya, Malam Zubairu Abdulra'uf, ya ce hatta wasu bayanai da aka gani a kafofin sadarwa na zamani masu alaka da batun 12 ga watan na Yuni da aka ce sun fito ne daga tsohon shugaban General Ibrahim Badamasi Babangida, to ba gaskiya bane kamar yadda yayi karin bayani.
To labarin kanzan kurege ne kuma ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya, domin tsohon shugaba ga ƙasa General Ibrahim Badamasi Babangida bai ce uffan ba akan wannan batu, kuma ba zai ce uffan ba akan wannan batu, saboda duk abin da aka gani a yanan gizo wasu ne suka kirkira domin ganin kawai sun kawo sunan shi, saboda in ka lura a Najeriya a yau koda akuya ce taibari ko kuma mace taibari sai a ce Babangida.
Amma in Najeriya za su yi mamaki, me zai hana shi magana akan wannan ishu din a yanzu tunda magana ta taso?
Wanda suka ga cewa magana za su tado ta, kamar mutum ne wanda ya mutu sai ka dauko ka ce wai ka tada shi, wai kuma ya tashi har ya miƙe kuma yana da ransa. Ai kaga magana ce wanda za a ce bai kamata ba ma a ce shi yayi magana akan abin da ya riga ya wuce. Wannan magana ku ne kuke yi yan jarida, in kuma za ku ci gaba da yi sai ku ci gaba da yi, amma shi Babangida bai ce komai ba game da kowancan zabe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya dauki ran shi.
Amma akwai yiwuwar yayi magana nan gaba ko
ba wani maganan da zai yi akan wannan batu?
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta goyi bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari na ayyana 12 ga watan na Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce bata bada hutu ga ma'aikatanta ba a wannan rana ta Talata da ta zo daidai da 12 ga watan Yunin wannan shekara ta 2018. Kamar yadda kwamishinan labaran jihar Malam Danjuma Sallau yayi karin bayani.
Fa a sa hutu a wannan wata ba, amma kamar yadda muka je sani wannan gwamnati, kamar yadda gwamnati shi ma yake fadi, yace idan duk lokacin da kai maganar Muhammadu Buhari sai ce ai ba tsakanin ɗari ya zama kamar maganar ɗa da uba da ɗan sani. Gwamnati namu Abubakar Sani Bello ya jinjina mishi kuma ya yi murna ya goyi bayan wannan abin, sai dai kawai ba a dai ba da wannan hutun ba.
Wato akwai aiki dai a ranar Talatan nan,
ayin Allah ya da akwai aiki.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.